Nigeria Bani. Goza Presi do. Se, 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 se. Royal family, Goza. To the world, Goza. International, Goza. Worldwide, Goza. Money spender, Goza. Swagu killer, Goza. Educational, Goza. We got professional, Goza. Goza plus Goza, Goza. Plus Goza, Goza. Goza plus Goza. Arabada muna Goza, Goza. Goza plus Goza, Goza. Plus Goza, Goza. Goza plus Goza. Arabada muna Goza. Hey. Say I'm too alive. Bamu gudu alive. Agarin suma muke balai. Say I'm saka ka alive. Muma wanka da puta mishai. Kata baganin balai. Yaro raba kanka. Nkaki kuma Allah jikanka. Ide wanka ne mune babanka. Kudi bai lasting a gonmu mun samu zamu kashe ma jikinmu kamu bar gida an shafa kanmu aka ce mu je ne maza mu samu dole a yi da mu ko ina za a ce da mu wa zai ce babu mu to ai yanzu sai da mu zafi nema baya kawo samu mu kullum muna nema namu ba mu sa ido akan nasu nasu roƙa suke yanzu mu ku ba su goza plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu na goza 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 plus Goza, Goza plus Goza, Goza Goza plus Goza, Araba da mu na Goza.
JLB ana tariyai, dare wa imana, imana, imana. Goza plus Goza, baba ko ina an san da dan Goza. Muna san Goza, Goza. Muna kaunar Goza, Goza. Muna kishin Goza. Garin Muhammad tun da garin mu akwai yawan albarka. Goza. An san mu da nema mu ko a wanka Goza ba a cinye mu. Goza. Goza dole mu Musa. Goza. Goba posta. Who be that guy now? Who they check out now? He swag the deep before boy. Hey, allergy goes ahead of the daddy. Kuma garin mu yana da fadi. DJ LB ni zana fadi zanya ke goza kuma na kara daddy.
Goza plus goza, goza. Plus goza, goza. Goza plus goza. Araba da mu muna goza, goza. Goza plus goza, goza. Plus goza, goza. Goza plus goza. Araba da mu muna goza.
Msele, ina kuke gayun goza. Na kuke matan goza yau ga selia goza goza gida ni da gari na uba ne da da babu dadi kunu babu geda muna son junan mu kaman uwa da da mun hada kan mu goza ba a jin mu goza me sai da me mu sisiya daya mun dora kan mu goza selene da oji abba DJ LB ka zo ka taka
goza plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza 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 plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza
suka suka ce sa ABK Maiduguri plus goza wa zai raba yan uwa makarsa a da frat with goza gagayu muna ta cin goza dan mata sun gamu sun kosa wankan mu mama da iri gayun mu mama da iri dan mata mama da iri
Maiduguri plus goza
mu yan wane mun gara gan mu ko ai zore ya ga zai gan mu arwar mama ke bin mu kariyan ka kai ka ga bayan mu
goza goza plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza 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 plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza
mata goza gari na ne ko ina na je ni bana koyewa kai mu sun waye ko ina mun shiga muna ta haskawa mata mu sun waye masu da kyau da shiga fa na burgewa Hausa riga da mayo da mata su ma suna burgewa dabin gozo kane da mata su ma suna burgewa har ibi akwai mu da mata bana ran burgewa
goza plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza 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 plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza
sha ba shashan ci ba ba shashan ci bane sha ba shashan ci ba ba shashan ci bane goza plus goza I'm original composer ina basu makusa abokai duk ku zo mu gaisa duk wani mai san gari sa to a bar masa kayan sa nagode goza plus goza mu yaran goza akwai zafin nema
goza
ga mu da addini
goza plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza 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 plus goza goza plus goza 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 plus goza araba da mu muna goza